بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah maraukin sarki da ya hada fuskokin mu a wannan safiya mai albarka, safiya ta Asabar ta kuma 5 ga watan Safar a wannan shekara ta 1438, daidai da 5 ga watan 11 shekara ta 2016 miladiya. A darasin karatun littafin Muwatta da muke gabatarwa a dukkan ranakun Asabar da Lahadi a wannan masallaci mai albarka da ke kan kuwa kungo cikin garin Minna, a yau za mu tashi darasi na 77 a inda muke cikin kitabu Salatul Juma'a, kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallar Juma'a. Kuma sallar jama'a, sallar jami'i, barakallahu fikum. Kitabu Salatul Jama'a, kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallar jami'i. A darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 8, kenan yau za mu tashi babi na 9. Shi wannan babi na 9 babi ne da Malik ibn Anas yake cewa babu rukhsati fi ssalati fi thawbil wahid, babi da yake magana akan sauki da aka yi, sassauci da aka yi na a yi sallah a tufafi guda, shi ne babu rukhsati fi salati fi thawbil wahid. Kada mu manta, yana daga cikin sharuɗa na sallah shi ne mutum zai yi sallah mace ko namiji ya rufe al'auransa. Wannan shar'i ne, kuma duk abin da aka ce shar'i ne ana neman shi ne kafin a fara sallah. Kafin ka yi takbiratul ihram, ka tabbatar da dukkanin waɗannan conditions ɗin sun cika, sannan an aka yi takbiratul ihram, yanzu an shiga kuma abin da ke cikin farillan sallah. Don wani suka rikice mishi mai bambanci tsakanin farillan sallah da sharɗan sallah. Sharɗan sallah abin da ake neman a same su kafin a fara sallah, kamar suturta al'aura, kamar fuskanta a kibla. Ba wasu mutum ya yi kabbar harama sannan zai fara neman ina al-kibla take ba, kun gane? Ko kamar tsarkaka daga hadasi, kamar tsarkaka daga khabasi, kamar suturta al'aura, duk waɗannan sharuɗa ne na sallah. Ana buƙatar ka cika su kafin ka yi kabbar harama. To idan ka yi kabbar harama, sai kuma a kawo ka shiga yanzu farillan sallah, abin da yake kowannensu sai ya cika sannan sallar ta cika. Idan aka rasa ɗaya, to babu wannan sallar. Kamar a rasa kabbar harama, kamar a rasa niyya, kamar ya a rasa niyya, sai da liman ya sallama yi, sai ya tambayi ɗan washi, wai wacce sallama muka yi ne? Ita shi wallahi ya zo ya samu kawai da an yi kabbara ne, shi ma ya yi kabbara. Kun gane ko? Ya ce to ayyar sai ka tashi ka kawo sallah kaza muka yi, sallah azhar aka yi, raka'a huɗu da komai, sai ka tashi ka sake ka, saboda ai an rasa niyya a ciki. To idan aka rasa farilla a cikin sallah, sallar ba ta yi ba. Idan aka rasa shar'i daga cikin sharuɗan sallah, to sallah ma ba a kama hanyarta ba. Shi sallah ga dukhulul waqti, sai ga waɗansu sun sanya shi cikin sharuɗan sallah, domin sai an samu shigar lokaci kafin ma a fara. Hisa Malik ibn Anas ya kawo babu hukuti sallah, ya zama shi ne kundi na farko a Muwatta, don sai lokacin sallah ya shiga sannan a fara maganar tsarki, a fara maganar sallah. To yanzu suturta al'aura sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah, ya zama na wanda zai yi sallah ya suturta al'aura shi baki ɗaya. Ina fata mun gane wannan da kyau. Ɗaya kenan. Al'aura ta kasu kashi biyu. Akwai al'auratul mughallafa, al'aura wacce take mai tsanani. Ina fata mun fahimci wannan da kyau ko? Me akhdari yace ma